da. Ba ba do ba da ba day. Ba da. Ba ba do ba da ba day.
Little Miss Muffet,
sat on her tuffet,
sat on her tuffet, sat on her tuffet.